الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Litinin 18 ga watan Rajab hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma 25 ga watan uku shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykhul Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata cewa ba ta inganta ba a akwai wadda ta inganta ƙwarai dangane da addu'a ta fita daga cikin gida wadda ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bismillahi wannan yake cewa bismillahi tawakkaltu ala Allah warai ita wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda bata inganta ba Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima abu uzulama wannan hadisi ya ba'ifi ne kare amma ita wacce bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah wannan shi ya tabbata ha na shiga shi shiga iya shi na shiga ba wannan na wannan ita bata tabbata ba wannan ta shiga kare
salamu
na'am
da
bismillahi wa rajina ke na
mutanen da basu aiki ne jajjar ci da gida kullu da suke suna samun ladar ciya
to shi mai iyali bai dace ba ya zamanto ko kuma gaba ɗaya ma bai dace ba ya zamanto musulmi ya mai da jaji sana'ar shi iya abinda aka san mumini da shi godiya ga Ubangiji sawa'an an samu ko ba a samu ba dole ne a gode ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk halin da bawa yake ciki dan haka kenan anan yawai tajaji kamar misali ko ganye gida na cewa yau ba a samu ba da abin da yake kama da haka wannan kwata kwata bai dace ba a dukkan yanayin rayuwa ta mumini iya abin da ake so da shi ya zamanto mai matukar godiya ga Ubangijinsa a cikin dukkan yanayin da yake ta haka Allah ya ambaci annabi Nuhu alaihi salam cewa innahu kana abdan shakura wannan jinjinawa ne da yabo ga annabi Nuhu alaihi salam cewa shi Nuhu ya kasance bawa ne mai matukar godiya ga Ubangijinsa to haka ake bukatar mumini ya zamanto yayi koyi da annabawan Allah da manzanninsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a kai shi ba godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a kowane yanayi na
sai an yi bayanin cewa sabon yana daga cikin wanda shi ya canza
kamar ni
aske ji
eh
da cikin abin da shi sun da haka
na'am
amma abin da shi yin shi yana da ciki kuma me hukunci da wannan shi
wai kamar misali a darasi ne jiya na Riyadus Salihin a karkashin hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ahqu shawari wa ahqu liha ku rage gashin baki ku cika da gin shine muka yi bayani kamar yadda malamai suka yi na cewa aske gin canza halittar Allah ne ba tare da izinin sa ba wanda kuma wannan tsantsar da'a ne ga umarnin shaytani kamar yadda Ubangiji ta'ala ke fada la'anahu Allah wa qala la'attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la'udhillannahum wa la'umanniyannahum wa la'amurannahum fala yubatikunna hadhana al-an'ami wa la'amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah wa man yattakhidh ash-shaytana waliyyan min duni Allah faqad khasira khusrana mubina ash-shahid chai wa la'amurannahum lalle ne zan sa su wala yughayyirunna khalqa Allah su canza halittar Allah haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin dake cikin sahihai yake cewa la'ana Allahu al-washimata wal mustawshima ko kuma la'ana Allahu al-washimati wal mustawshimat sai yace wannani sat wal mutafallijati lil husn al mughayyirati khalqa Allah yace Allah ya la'anci mata masu yin shaushawa da su waɗanda suka nema ai musu manzo Allah yace da mata masu aski gira da masu kankare tsakanin hakuri domin su yi shirya manzo Allah yace waɗannan su ne masu canza halittar Allah to shine dan gwa yake tambaya wai irin shaushawa da ake yi ita ma tana daga cikin canza halittar Allah kwarai baya halatta in har an maka to kasancewar wannan wanda yi tana iya yiwa akan rashin sani ne amma matukar mutun ya sani ba zai ce ba tunda an mushi shi ma sai ya ma ƴaƴansa ma'ana kar gadan su ya bacci wannan kwata kwata baya halatta an gane ko irin shaushawa ga tanan kala kala kowace kabila zaka same ta da shaushawa su kala kala wannan kwata kwata baya halatta in har ma mutun yayi akan ganganci to sai ya tuba zuwa ga Ubangiji a gaba ba zai daina ba wannan laifi ne kuma Allah ya yafe masa in kuma akan rashin sani yayi wannan kuskure ne amma duk lokacin da ilimi ya cin masa ya tabbatar da haramcin abun to bayya halatta dalilin da yake nuna haramcin yin wannan shaushawa shine da yace la'ana Allahul washimati wal mustawshimat lafazin alwashimat jam'i ne na washima wanda asali kalmar shine alwashim idan aka ce alwashim shine wato shaushawa zane da ake yi a jiki an gane ko kamar yanda suke yin hoton wani abu a zana wanda allura ce wani lokaci ake ciccakawa in wurin yayi jini sannan sai a sanya misali bakin kwalli sai wurin yayi tsanwa ko abin da yake kama da haka to haka duka illar daya ce irin shaushawa da ake a fuskar sauransu balma a fuska abin yafi muni me yasa saboda fuska ita ce matattarar kyau darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna dai cikin kitabul hajj mun gama baban da ke bayani game da kuskoki na daukan harami da sifar yanda ake daukan harami bayani ya gabata abinda malam yake nihi da wujuhul ihram shine anwa'uhu ma'ana nau'ika na daukan harami shine malam ya zo mana da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take fada cewa kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ama hajjatil wadaa tace mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Madina zuwa Makka shekarar wato hajjin bankwana ita ko wannan hajjin bankwana ta kasance ne a shekara ta 10 da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta samu wannan suna domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya ma jama'a ban kwana a cikin wannan hajji. Allah ya kan ce ta kan iya yuwa shekarar gaba ba zan hadu da ku ba. Don haka ake mata lakabi da cewa Hajjatul Wada, hajjin ban kwana. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ta bi koma yin wata hajji sai koma zuwa ga ubangijinsa. Aisha ta ce fa minna man ahalla bi umra, daga cikin mu wato akwai wanda ya daga muryarsa game da yin umra yace labbaika umra, wa minna man ahalla bi hajjin wa umra, daga cikin mu akwai wanda ya daga muryarsa game da hajji da umra. Kenan shine ake kira da kirani, shi na farkon kenan tamattu'i ake kiran shi, na biyun kenan shine wato kirani. Tace wa minna man ahalla bi hajjin wa umra, daga cikin mu akwai wanda ya daga muryarsa game da hajji da umra yace labbaika hajjan wa umratan, ko kuma labbaika umratan wa hajjan. Wa minna man ahalla bi hajj, Aisha tace daga cikin mu akwai wanda ya daga muryarsa game da hajji, shine ake kiran shi al-mufrid, wanda nau'in wannan hajji ana kiran sa al-ifrad. Tace wa ahalla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bil hajj, tace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya daga muryarsa game da hajji. Kenan me take nihi? Kenan ifradi. Fa amma man ahalla bi umra, sanidi duk wanda ya daga muryarsa game da umra kenan mai tamattu'i. Fa halla inda qudumihi, ya kunce harami a lokacin da aka iso Makka aka yi dawafi yayi safa da Marwa, to a lokacin nan sai ya kunce ihramin sa. Ma'ana duk wanda yayi ihlali kenan bil umra, lokacin da aka iso Makka da yayi dawafi yayi safa da Marwa, to sai ya kunce haramin sa kenan sai ya aski. Wannan shine ake kiran shi kenan mutamatti. Tace wa amma man ahalla bi hajjin aw jama'a al-hajj wa al-umra, sanadi duk wanda ya daga muryarsa game da hajji ita kadai kenan ifradi, aw jama'a al-hajj wa al-umra, ko kuma wanda ya hada wato hajji da umra kenan mai kirani. Aisha tace falam yahillu, gaba ɗayan su basu kunce harami hatta kana yawmun nahar, wato har sai da aka kai ranar layya kenan ranar 10 ga watan Zulhijja bayan an yi jifa na farko. Wannan hadisi hadisi ne muttafaqun alai, wanda a takaice hadisin yana nuna mana cewa hajji kala uku ce. Nau'i na farko shine ake kiransa at-tamattu. Me ake nihi at-tamattu? Shine mutum yayi harama da umra a cikin wata daga cikin watannin hajji. Idan ya gama wannan umra sai ya kunce harami, kuma a wannan shekara kafin ya dawo garinsu Allah ya masa dace game da yin hajji, to wannan shine ake kiran shi mutamatti. Kamar yadda galibin alhazzai sukan tafi a cikin watan Zulqa'ada, kaga idan suka tafi sukan yi umra, in sun yi umra sukan ci gaba da zama a nan Makka ran 8 ga wata su dau harami game da yin hajji. To wannan shine ake kira tamattu'i kenan, wanda duk wanda yayi tamattu'i kamar yadda bayani ya gabata, in dai ba dan Makka bane, an gane ko ba dan Makka bane, me ake nihi dan Makka? Wanda yake ma'ana dan garin Makka ne, ko wanda yake mazauni ne wanda ya jima a nan, to wannan ba wannan, to ya tabbata cewa akwai wajibcin hadaya a kansa in dai ba dan Makka bane. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, faman tamatta bil umrati ila al-hajji famastaysara min al-hadi dhalika liman lam yakun ahaduhu hadir al-masjid al-haram. Ubangiji ta'ala yace duk wanda yayi tamattu'i da umra zuwa hajji, ma'ana yayi umra ya gama ya ci gaba da zama a Makka, kuma ya samu yin hajji a wannan shekara kafin ya koma zuwa ga iyalinsa, Ubangiji ta'ala yace na kanshi abin da ya saukaka na hadaya. ya soke raƙumi ko ya yanka sa ko ya yanka rago. Ubangiji ta'ala sai ya ce zalika liman lam yakun ahaduhu hadir al-masjidil haram, wannan kwa na zama wajibi ga wanda wato iyalinsa bai zamanto ba, liman lam yakun ahaduhu hadir al-masjidil haram, wanda iyalinsa kenan ba su zamanto ba mazaunan masallacin Allah mai alhurma, ma'ana waɗanda suke ba mutanen Makka ba. Don haka anan a takaice abinda muke so mu sani, kamar yadda bayani ya gabata, watannin haji uku ne: Shawwal, Zulqa'ada, Zulhijja. Kenan duk wanda ya samu zuwa Makka yayi umra a cikin watan Shawwal, ko yayi a cikin watan Zulqa'ada, ko yayi a cikin watan Zulhijja, da ya gama wannan umra sai ya ci gaba da zama a nan Makka, bai dawo ba garinsu, a wannan shekara kuma yayi haji, to shine ake kira mutamatti. An gane ko? Dole ne ya bada hadaya. Sannan na biyu shine ta ce wa minna man ahalla bi hajjin wa umra, daga cikinmu akwai wanda ya daga muryarsa game da hajji da umra, shine ake kira kenan kiran. Wannan nau'i shine ake kira da kiran. Me yin sa shine ake kiran shi qari, qari. To duk wanda ya yi kirani ya tabbata cewa shi ma akwai wajibcin hadaya a kansa. Me yasa? Domin ni'imar Allah ta girmama a kansa, a cikin bulaguro ɗaya wato ya samu yin haji da umra, kenan ya kashe tsuntsu biyu da dutse ɗaya, a bulaguro ɗaya ya samu yin haji wato da umra. To amma shi mai kirani idan aka iso Makka, idan ya yi tawaful qudum ya gama, to yakan iya yin safa da Marwa tun a wannan lokaci. In ya yi safa da Marwa, to ba maganar kuma ya kunce harami, ko kuma ya jinkirta yin safa da Marwa da ya yi tawaful qudum, to ba maganar kunce harami. Idan ya gama wannan tawafi, tawaful qudum, ya je ya yi safa da Marwa, to zai ci gaba da zama a cikin wannan harami, ba zai kunce shi ba. Ba maganar yanke facce, ba maganar shafa turare, ba maganar aske gashi, duk abinda aka hana mai harami ya tabbata wannan hani yana kan shi, ba zai kunce wannan harami sai an kai ran 10 ga watan Zulhijja, ran da aka zo aka yi jifa na farko. To shi ma ya tabbata cewa akwai wajibcin bada hadaya a kan shi, shi mai kirani. Bambancin kenan anan abinda muke so mu gane, mai kirani sun haɗu da mai tamattu'i akan wajibcin bada hadaya. Kamar yadda mai tamattu'i dole ya bada hadaya, to haka mai kirani dole ya bada hadaya. To ta ina suka bambanta? Ta hanyar kunce harami, domin shi mai tamattu'i da zaran yayi dawafi, yayi safa da Marwa, to zai kunce haraminsa domin ya gama umra. Amma shi mai kirani dole zai ci gaba da zama a cikin wannan harami, ba zai kunce ba sai ran 10 ga wata. Har da ta inda suka rarraba, shi mai tamattu'i sa'ayi biyu yake kansa, ko mu ce safa da Marwa biyu take kan shi, na farko da yayi wannan na umra ne yayi. An gane ko? A ran 10 ga wata shi mai tamattu'i idan ya zo yayi jifa, ya soke hadayarsa, yayi aski, idan ya zo Makka zai yi dawafi, kuma sannan hannu ya yi safa da Marwa, wannan kuma na hajji ne. Amma shi mai kirani safa da Marwa ɗaya take kan shi, safa da Marwa ɗaya take kan shi, kuma dawafi biyu yake kan shi, dawaful qudum, sannan kuma da wancan dawafi da zai yi dawaful ifada. A lokacin da ya yi dawaful qudum, in ya gabatar da safa da Marwa, to a ran 10 ga wata idan ya zo kawai dawaful ifada zai yi, ba maganar ya sake safa da Marwa. In kuwa da ya yi dawaful qudum bai yi safa da Marwa, to a ran 10 ga wata idan ya zo ya yi dawaful ifada, dole sai ya yi safa da Marwa. Kenan shine bambanci ta huska biyu: shi mai tamattu'i dawafi biyu yake kan shi da safa da Marwa biyu, shi kuma mai kirani abinda yake kan shi dawafi biyu, dawaful qudum da kuma dawaful ifada, sannan safa da Marwa ɗaya take kan shi. In ma ya gabatar da ita lokacin da ya dawaful qudum, ko kuma ya jinkirta sai lokacin da ya dawaful ifada. Sannan na uku Aisha sai ta ce wa minna man ahalla bi hajji, daga cikin mu akwai wanda ya daga muryarsa game da yin hajji ita kadai kenan ifradi. To shi ma mai ifradi a lokacin da aka zo Makka idan yayi tawaful qudum, to ba magana kunci harami, an gane ko, ba magana kunci harami, zai ci gaba da zama a cikin wannan harami, ba zai kunce ba sai ran goma ga wata. Idan yayi tawaful qudum yana iya yin safa da marwa, in yayi safa da marwa a ran goma ga wata, in yazo kawai tawaful ifada zai yi, ba maganar maimaita safa da marwa. Kenan kaga anan sun haɗe shi da mai kirani, kenan safa da marwa ɗaya ce take kansu. Kuma sannan huska ta biyu inda suka haɗe da shi da mai kirani, kamar yadda mai kirani in yayi tawaful qudum zai ci gaba da zama a cikin harami sai ran goma ga wata zai kunci, to haka shi ma mai ifradi zai ci gaba da zama a cikin harami sai ran goma ga wata zai kunce wannan harami. A inda suka rarraba, shi mai ifradi babu wajabcin bada hadaya akan shi, ba dole bace, amma an so in yana da hali ya bada. An gane ko, sabani ga mai kirani da mai tamattu'i gaba ɗaya kowanne dole ne ya bada wato hadaya. To shine anan tace fa wa amma man ahalla bi hajjin aw jama'a al hajj wal umra fa lam yahillu hatta kana yawmun nahar. Tace sanin dai duk wanda ya daga muryarsa game da hajji, kenan shine mai ifradi, aw jama'a al hajj wal umra, ko kuma ya hada hajji da umra, kenan shine mai kirani, fa lam yahillu, gaba ɗayan su basu kunci harami hatta kana yawmun nahar, wato sai da aka kai ranar layya kenan, ran goma ga wata sun zo sun yi jifa na farko, sun soke hadaya, sun yi aski, sannan kuma sai su je, an gane ko, a lokacin nan ne suke kunce harami. Sabani ga mai tamattu'i lokacin da ya gama umra kai tsaye zai kunce haraminsa, ya sha, ya sanya kayan shi na al'ada, ya shafa turare, ya yanke farcensa, ya aske gashinsa, in yana da iyali ya kusance su dukkan abubuwan da aka haramta masa a lokacin da ya dau harami, to sun koma halak gare shi sai ran 8 ga wata, sannan kuma ya dauni ya dau harami wanda yake na hajji. Dangane da waɗannan nau'i uku na hajji, fiyayye kamar yanda a magana mafi rinjaye shine tamattu'i. Tamattu'i shine fiyayye, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da sahabbansa suka dauko haramar hajji, manzon Allah sai ya faɗa kafin a iso Makka, yace duk wanda ya dauko niyyar hajji, manzon Allah yace ya rikida niyyarsa ya maida ta umra. Gaba ɗaya manzon Allah ya sanya su suka mako suka yi tamattu'i, har shi ma yake ba da uzurin cewa in ba dan ya kuro hadaya, manzon Allah yace wallahi shi ma da ya kunce harami kamar inda suka kunce, shi ma da yayi tamattu'i. To sababin abin da ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yin tamattu'i, domin ya kuro hadaya, ya kuro hadaya. Kuma anan ita Aisha, Allah ya kara mata yadda, ta nuna mana nau'in hajjin da manzon Allah yayi ifradi yayi, dan haka malikiya suka tafi akan cewa a cikin nau'ikan nan uku gaba daya ifradi shine fiyayye. To amma a magana mafi rinjaye, kamar yadda riwayu da dama suka tabbatar, nau'in hajjin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kirani, yayi kirani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi, ma'ana hajji da umra ya hada su a niyya a lokaci guda. Don haka duk wanda yake ya riga ya koro hadaya, to abin da ya dace ya yi kirani, wanda bai koro hadaya ba abin da ya kamata ya yi ya yi tamattu'i. In ya yi tamattu'i, in yana da kudin hadaya ya saya, in ba shi da kudin hadaya ya yi azumi uku a can Makka. Wannan azumi uku kuma an so ya yi su kafin a fita kenan Arafa, kenan yakan iya yi 6, 7, 8 an gane ko, in ya tabbata bai da kudin hadaya. Sannan in bai samu ba yin wannan azumi uku kafin ɗaukan harami na hajji, to an masa rangwame 11, 12, 13 a yamu tashrik, to yana iya yin wannan azumi uku. Ran da Allah ya dawo da shi gida sai ya yi azumi 7, idan an hada ya zama 10 cikakka, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, faman lam yajidi fasiyamu 3 ayyamin fil hajji وَسَبَعَةٍ إِذَا رَجَعَتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ زَامُ تَشْبَابِ نَقَبَ قال المصنف رحمه الله تعالى باب الإحرام عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد متفق عليه وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل رواه الترمذي وحسن وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجدن علين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس متفق عليه واللفظ لمسلم وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولهله قبل أن يطوف بالبيت متفق عليه وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمه متفق عليه وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم متفق عليه ما لم الله يجيك أن سنفتا wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na al-ihram shine wato shiga cikin harami ma'ana shiga cikin aiki na ibada hajji ko umra shine ake nihi da al-ihram shine kenan ad-dukhulu fi ahadin nuskayn kenan shiga cikin ɗaya daga cikin ibadun nan guda biyu hajji ko umra ya a wani lokaci ne ake fara shiga shine anan malam yazo mana da hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ke faɗa ma ahalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa min indil masjid yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai daga muryarsa game da yin talbiya ko kuma game da abin da yake nihin yi na hajji ko umra illa min indil masjid wato face sai a gun wato masallacin Zulhulaifa wannan kwa martani ne shi Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda Allah ya kara musu yadda yake maidawa akan waɗanda suke faɗa cewa a wani tudu da ake kiran shi Al-Baida wani dawa a nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yayi ihlal ma'ana ya daga muryarsa wanda kar mu manta bayani ya gabata a baban da ya gabata abinda ake nihi da al-ihlal shine daga murya game da abinda mutum yake nihi wanda mai tamattu'i zai ce labbaika umratan ko ya ce labbaika umratan mutamatti'an biha ila al-hajj idan mai kirani ne ya ce labbaika umratan wa hajjan idan mai ifradi ne ya ce labbaika hajjan to wannan daga murya shine ake kiran shi al-ihlal to shine anan ibn umar yake cewa ma ahalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi daga muryarsa ba game da yin talbiya illa min indil masjid wato sai a gindin masallaci na Zulhulaifa a gun masallaci na Zulhulaifa anan ne manzon Allah ya daga muryarsa a wata riwaya ibnu umar yake fada yake cewa illa min indi shajara hina qama bihi ba'iruhu a gindin itaciya lokacin da raqumin sa ya miƙe da shi ita kuma wannan itaciya tana kofar masallacin Zulhulaifa anan ne manzon Allah ya daga muryarsa to wannan yana mai da martani ne akan waɗanda suke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adawa wanda ake kiran shi albaida wanda yana gaban Zulhulaifa cewa anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yayi ihlal ya daga muryarsa game da abin da yake nihi shine yake fada yake cewa baida'ukum hadhihi allazi baida'ukum hadhihi allati takdhibuna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama annahu ahalla minha ibnu umar yake cewa baida'kinku ma'ana dawanku wanda kuke ce wanda kuke ƙarya kuke cewa wai anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga muryarsa yace to ba haka bane yace ma ahalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa min indil masjid yace manzon Allah bai daga muryarsa ba game da abin da yake nihin yi face sai a gun masallaci masallaci na Zulhulaifa to dan haka a takeice wannan hadisi tare da cewa sabani ne aka samu na su magabata sahabbai kuma kowa ya kiyaye iya abin da yake ne shi ibnu umar Allah ya kara masa yadda iya inda yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga muryarsa yayi ihlal a nan masallacin Zulhulaifa ne bayan manzon Allah ya gama nafila raka'a biyu manzon Allah ya haura kuminsa da ya buga raqumin ya tashi a gindin wannan itaciya a lokacin da manzon Allah ya daga muryarsa labbaika umratan wa hajjan domin akwai hadisi ingantacce wanda yana cikin sunani Abi Dawud da al-mustadrak na al-hakim an-Naisaburi hadisin Abdullahi dan Abbas ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da aka iso Zulhulaifa da manzon Allah ya tsiraita yayi wanka na daukan harami manzon Allah ya gama da ya shigo masallacin Zulhulaifa manzon Allah sai ya raka'a biyu bayan yayi raka'a biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya daga muryarsa kenan game da abin da yake nihin yi shine ya ce labbaika umratan wa hajjan a lokacin nan wasu jama'a daga cikin sahabbansa suka ji wannan daga murya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi kuma suka kiyaye sannan sai ya ce falam mastaqallat bihi rahilatuhu ahalla kuma lokacin da ya iso gora kuminsa ya hauka raqumin ya buga raqumin ya miki a lokacin nan manzon Allah sai ya koma daga muryarsa kuma a lokacin nan wasu sahabbai waɗanda ba su ji ba na farko anan su kuma suka ci sannan kuma lokacin da ya buga raqumin aka yi gaba da aka isa wannan gu da ake kiran shi albaida hallo manzon Allah ya koma daga muryarsa anan ma wasu jama'a suka ji waɗanda ba su ji ba wancan farko ba su ji ba na biyu kuma anan suka ji dan haka kowa sai ya kiyaye iya abin da yaji ne yake fada dan haka malamai suka bi kenan hanyar hada kan waɗannan hadisai ne gaba ɗayan su ingantattu kenan kowa ya ji ne abin da ya kiyaye wanda kamar yanda zamu yi suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin Ka'aba tare da wata ƴar jama'a manzon Allah sai ya kulle wanda a cikin su akwai Bilal da aka fito lokacin da aka gama da aka fito Ibnu Umar ya tsare kofa Bilal yana fitowa manzon Allah yana fitowa sai Ibnu Umar yake tambayar Bilal shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya shiga Ka'aba yayi sallah Bilal ya tabbatar masa yace kwarai manzon Allah yayi sallah kuma yayi sallar a tsakanin gimshikai guda biyu na wuri kaza Bilal ya tabbatar masa cewa yayi sallah sai ga kuma wani daga cikin sahaba yace a bai yi ba sallah ya abinda manzon Allah yayi ya dai daga hannun shi yayi addu'a a wuri kaza to kaga anan kowanne iya abinda ya gani ne ya kiyaye shi anan Bilal ya tabbatar da cewa yayi sallah shi kuma wannan ya kure cewa bai yi ba to tare da cewa malamai suna da ka'ida malaman hadisi al-musbitu muqaddamun 'alan nafi duk wanda ya tabbatar da abu yace an yi kaza to shi ake gabatarwa akan wanda ya kure to dan haka dai a takeice anan kowa ya ji iya ko kenan kowanne ya kiyaye ne iya abin da ya ji shi Ibnu Umar a iya inda ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga muryarsa game da abin da yake nihin yi to anan gindin masallaci dan haka dai a takeice abinda muke so mu gane wannan hadisi yana nuna mana cewa idan mutun yayi wanka na daukan harabi in lokacin sallah ta farilla ce in yayi sallah ta farilla to wannan shikenan domin shi harami ba shi da wata sallah wanda take mai zaman kanta wannan nafila da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi raka'a bi sunnatul wudu ce an gane ko sunna ce ta arwalla wanda ko dare ko rana idan arwallan mutun ta warware ya jaddada to an sunnanta masa yayi nafila raka'a to a lokacin da mutun yayi wannan in ya dawo kan abun hawarsa lokacin da abun hawa zai motsa to a lokacin nan zai daga muryarsa game da abin da yake nihi kenan kamar yadda al-hazai a yau kenan in aka yi wanka aka dau harami aka dawo cikin mota aka zauna lokacin da mota za ta motsa kenan a lokacin nan mutum sai ya daga muryarsa in tamattu'i zai yi sai ya ce labbaika umratan mutamatti'an biha ila al-hajj ko ya ce labbaika umra kawai ya tsaya idan mai kirani ne sai ya ce labbaika umratan wa hajjan idan kuma mai ifradi ne sai ya ce labbaika hajjan kuma anan mutum zai yi a bayyane ya daga muryarsa domin haka ce al-ihlal shine raf'us sawt ay raf'us sawti bit talbiya mutum ya daga muryarsa to shine wannan in mutum yayi wannan kenan wannan alama ce wadda take nuna gadangadan ya shiga kenan cikin wannan ibada haji ko umra shine ake kira kenan al-ihram to yin haka kuma akan yi shi ne a nan miqati a miqati ake tare da cewa wasu daga cikin magabata sun tafi akan halaccin mutun yana iya daukan harami kafin ya iso miqati wanda wannan ijma'i ne na malamai domin an samu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Umar ya dau harami tun daga wato masallacin Qudus haka Anas dan Malik wato ya dau harami daga Al-Aqiq Abdullahi dan Abbas shi kuma tun daga birnin Sham Imran ibn Husayn shi kuma tun daga Basra Abdullahi dan Mas'ud shi kuma tun daga Qadisiyya kenan kaga wannan duka suna bayan har wannan bayan miqati kenan kafin a iso miqati to dan haka wannan akan halacci ne kenan mutun yakan iya daukan harami kafin a iso miqati yanzu misali mutumin da ya hau jirgi daga nan Niger wanda kuma ka tabbata ba maganar a wuce Madina kawai a Jidda za a sauka to tun daga nan kana iya wanka ka dau haraminka tun daga nan ma kana iya yin ihlal ko kuma in an shiga jirgi kafin a isa gun ko in an isa gun an yi sanarwa a lokacin nan sai kai ihlal ka daga muryarka to wannan akan halacci kenan mutum yakan iya yin daukan harami kafin ma a isa miqati amma tare da cewa abin da yafi dacewa ka bari a iso miqati domin nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya kayyade waɗannan wurare biyar kamar yadda bayani ya gabata wanda ake kiran su al-mawaqitul makaniya wanda su mutanen Madina manzon Allah ya iyakance musu Zulhulaifa anan za su dau harami su kuma mutanen Sham da mutanen Masar da mutanen Afrika ta yamma su kuma Juhufa mutanen Yemen su kuma Yalamlam, mutanen Najd su kuma Karnul Manazil, mutanen Iraki su kuma Zatu Iraq, su ne wuraren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade kamar yadda bayani ya gabata. Yanan da haka a takaice dai wannan hadisi yana nuna mana kenan daukan harami, kenan wannan abu ne wanda ya takaita kenan a miƙati, lokacin da aka zo mutun yayi wanka ya dau harami, to a lokacin nan zai daga muryar sa game da abin da yake nihi, kamar yadda yace mana ma a hannun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa min indil masjid, wazan Allah sallallahu alaihi wasallama bai daga muryar sa ba game da abin da yake nihi na haji, wato illa min indil masjid, sai a gun masallaci na Zulhulaifa, kenan a gindin wannan itaciya bayan ya haura kuminsa ya bigira kumin ya meke, a lokacin da manzo Allah ya daga muryar sa game da abin da yake nihi. Sannan hadisi na gaba, hadisin Khallad ibn Sa'ib daga mahaifinsa Allah ya kara masa yarda, yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace atani Jibril alaihi salam ya zo mu, fa'amarani an amura ashabi an yarfa'u aswatahum bil ihlal, Jibril alaihi salam ya umarci ni da cewa in umarci sahabbaina su daukaka muryarsu bil ihlal, wato game da talbiya, ma'ana su daga muryarsu, kar mutun yayi gunguni kasa kasa, a'a ya daga muryarsa, shine yace an yarfa'u aswatahum bil ihlal, ma'ana su daga muryoyin su game da yin talbiya, shine fadar labbaik allahumma labbaik, kamar yanda an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai a cikin aikin haji menene, wani aiki ne fiyayye, manzon Allah sai yace ala hajju wa fajju, daga murya game da fadar labbaik allahumma labbaik, manzon Allah yace wa fajju, wato da zubar da jini, ma'ana mutun ya soke hadaya, kuma haka a wata riwaya yake cewa Jibrilu alaihi salam ya zo mun, sai yake cewa da ni kuna ajjajan sajjajan, yace ya kai Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, yace ka zamanto ajjajan mai matukar daga murya game da fadar labbaik allahumma labbaik, sajjajan kuma ka zamanto mai yawan zubar da jini, ma'ana soke hadaya, dan haka wannan shine wato fiyayye game da aikin haji. Dan haka wannan hadisi yana nuna mana mustahabbancin daga murya wato game da fadar labbaik allahumma labbaik, an gane ko, wato mutane maza su daga muryar su kenan game da yawaita fadar labbaik allahumma labbaik, so ake mutun ya daga muryar sa kar yayi gunguni kasa kasa, dan haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda matukar daga muryoyin su har sai ya kai muryar su tana fashewa game da fadar labbaik allahumma labbaik, wannan kwa ya kasance tun lokacin da mutun ya dau harami daga nan miƙati, to mutun zai yawaita fadar labbaik allahumma labbaik yana daga muryar sa har a iso Makka, lokacin da aka iso Makka aka iso masallaci, in zai fara tawafi to a wannan lokaci dole zai dakatar da labbaik allahumma labbaik, sai ya daga wato sai ya gama tawafin sa, in ya gama tawafi ya gama Safa da Marwa, to wannan in mai umra ne shikenan, kenan labbaik allahumma labbaik ta takaita kenan tun lokacin da zai fara harami, in kuma mai hajji ne wanda yake ifradi ko haji wanda yake kirani, to bayan ya gama wannan tawaful qudum to ya tabbata cewa yana cikin harami, kuma sunna ne akan shi yawaita labbaik allahumma labbaik, ba zai daina ba har sai an kai ran 10 ga wata, lokacin da aka zo aka yi jifa na farko, shine anan yake cewa Jibrilu alaihi salam wato ya zo mun, fa'amarani ya umarce ni an amura ashabi, cewa na umarci sahabbaina an yarfa'u aswatahum bil ihlal, su daga muryoyin su game da fadar labbaik allahumma labbaik, dan haka kenan wannan sunna ce mustahabba kenan daga murya game da fadar labbaik allahumma labbaik, kuma bugu da kari wannan hadisi yana nuna mana sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi ce daga Allah subhanahu wataala, kamar yanda anan sako ne Allah ya turo manzansa Jibrilu alaihi salam domin ya isar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, cewa ya umarci sahabbansa su daga muryoyin su game da fadar labbaik allahumma labbaik, kaga wahayi ne aka ma Jibril cewa ya fada ma manzon Allah ya fada ma sahabbansa dan haka wannan sai ka sanya shi layin dalilan da suke tabbatar da cewa sunna ma'ana abinda manzon Allah yake fada wahayi ne na Ubangiji subhanahu wataala kamar yanda ya fada wa ma yandiku anil hawa in huwa illa wahayu yuha haka a cikin suratul anbiya yake cewa quli inna ma unzirukum bil wahyi sannan hadisi na gaba hadisin Zaid ibn Sabit Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihladihi wa katasal wato lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsiraita game da duk wani dinkakken tufafi wa katasala manzon Allah yayi wanka li ihladihi kenan domin daukan haraminsa abinda ake nihi da al-ihlal anan ana nihi daukan harami kenan don haka wannan hadisi yana nuna mana wajibcin namiji ya tsiraita game da duk wani tufafi wanda yake dinkakke idan ya tsiraita game da duk wani tufafi dinkakke yayi wanka na daukan harami idan ya gama to zai daura zani shine ake kiran shi al-izar idan ya daura wannan zane sannan zai yafa mayafi shine ake kiran shi ar-rida to wannan kuma wato wajibi ne an gane ko ga namiji dole ya tsiraita game da duk wani dinkakken tufafi kenan ya daura wannan zane da mayafi amma ita mace takan yi dauki harami a cikin duk tufafin da ta so matukar tufafin bai saba ma shari'a ba domin ita mace ba a kayyade mata ba wani kalan tufafi shi namiji an so ya kasance tufafin da zai yi harami da su ya zamanto farare ne kan farin zane da farin mayafi hatta da wando wanda yake dan ciki wanda yake dan kamfe bai halatta mutun ya sa kawai iya abinda zai sai ya daura wannan zane sannan sai ya yafa wannan mayafi lokacin da mutum kenan yayi wanka ya gama a lokacin nan ne zai haka shine anan wato Zaid ibn Sabit yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tajarrada wato manzon Allah ya tsiraita li ihladihi domin daukan haramin sa waqta sala wato manzon Allah yayi wanka dan haka shi wannan wanka na daukan harami sunna ne yin wannan wanka sunna ne kuma shi wannan wanka kaifiyar shi da sifarsa baya da bambanci da wankan janaba domin duk wani wanka na ibada sifarsa daya kaifiyar shi daya iya abinda yake bambanta su kawai ita ce niyya to wannan wanka idan mutum ya gama to abu na biyu da aka sunnanta masa sai ya shafe jikinsa da turare idan ya shafe jikinsa da turare sai ya daura wannan zani sannan kuma sai ya yafa wannan mayafi idan anan kuma in ya fito kamar yanda ya gabata a wancan hadisi sai mutum yayi nafila raka'a biyu wanda wannan nafila raka'a biyu ana kiranta sunnatul wudu in kuma lokacin sallah ta farilla ce in yayi farilla to shikenan in ya dawo kan abun hawansa kenan a wannan lokaci ne zai daga muryarsa game da abin da yake nihi to anan kuma zaka ga wani abu wanda yake na kuskure game da wasu alhazzai in sun yi wannan wanka sun dauki harami tun wannan lokaci sai kaga mutun ya fito da kafadarsa ta dama to wannan kuskure ne shi wannan fito da kafadar dama wanda ake kiran shi al-ittiba sunna ne a lokacin da mutun zai yi dawaful qudum ko kuma dawaful umra kiwayo uku na farko idan zaka yi lokacin da aka iso maka in zaka fara dawafi to an sunnanta maka ka huddo kafadarka ta dama an gane ko shine ake kira al-ittiba anan ne fito da wannan kafada yake zamantowa sunna amma tun lokacin da mutun ya dau harami ya huddo kafadar shi ta dama wannan kuskure ne wanda dama hikima game da shi yin wannan tawafi wannan fito da kafada ta dama domin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekara ta 7 da sahabbansa da suka dawo Makka domin yin umra bayan an hana su a shekara ta 6 kafin su iso jita-jita ta yado a birnin Makka cewa ai za su zo za ku gansu cewa duk sun koma jikinsu ya kanjame saboda yunwa wai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yunwa duk ta cin musu wasu kashi ne kawai da fata. To a lokacin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da aka iso da za a yi dawafi, manzon Allah sai ya ce kowa ya hudo kafadar shi ta dama, kuma kewayo na uku na farko manzon Allah ya ce kowa ya yi sassaka, ma'ana ya yi dan gudu-gudu a nuna musu abinda suke fada jita-jita ce ƙarya ce, ba haka bane ba. Kaga ai shi wanda yake raman me kanjaman me mai yunwa da zaran ya hudo kafadar shi ai za a gane. To shine hikimar da ta sa manzon Allah ya ce kowa ya hudo kafadar shi ta dama, kuma yin hakan sai ya zamanto sunna akan mu'minai har zuwa kiyama. Amma sababin yi ga asali abin da yasa aka hudo. Sannan kuma wannan sassaka da manzon Allah ya ce a yi a kewayo uku na farko domin a nuna musu har yau fa mu'minai suna nan da kuzarinsu. Saboda wanda yunwa ta cin masa ina shi ina iya gudu, wanda daga kafa ma da kire yake. To don haka kenan wannan huddo kafada ta dama da ake yi kenan a dawaful qudum ko kuma dawaful umra, kenan ba da zaran mutun ya dau harami zai huddo kafadarsa ta dama. Anan kawai iya abinda mutun zai yi ya daura wannan zane sannan ya yafa wannan mayafi ya rufe kafadarsa gaba daya. A takaice wannan hadisi ne hasan. Sannan hadisi na gaba hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ke fada, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an masa tambaya ma ya libasul muhrim min asiyam, an tambaye shi dangane da abinda wato mai harami yake iya sawa na tufafi. An gane ko ma'ana menene ya dace mai harami ya sanya na tufafi? To kasancewar abin da ya dace ya sa yana da yawa, abubuwan da bai dace bai sa su ne ɗan kaɗan. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ba da amsa game da abin da bai dace ba shi mai harami ya sa. Kamar yanzu inda za a ce maka bayyana mana abubuwan da Allah ya halitta ma bayinsa, inda shekara dubu za ka yi a duniya ba za ka iya ƙididdigewa ba ka zana. Amma in aka ce ka zana abubuwan da Allah ya haramta, dandanan za ka iya zana su, banda kaza, banda kaza, banda kaza, Allah ya haramta kaza, ya haramta kaza, ya haramta kaza. Yanzu misali in aka ce a dabbobi ka zana wanda Allah ya halitta ba za ka iya zana su ba. Amma aka ce ka zana dabbobin da Allah ya haramta, dandanan za ka iya zana su. To shi ne a nan aka masa tambaya, shi ne ya ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su'ila ma yalbasul muhrimu min athiyab, an tambaye shi dangane da abin da mai harami ke iya sawa na tufafi, ma'ana wanda ya halatta ya sa. Kana sai manzon Allah ya ce la yalbasul qamisa, ya ce mai harami manzon Allah ya ce ba zai sanya riga ba. Idan aka ce riga kenan shine duk tufafin da aka dinka a bisa sifar jikin dan adam, aka fitar da wuya, aka fitar da hannuwa, wannan shine ake kira al-qamis, kenan riga. Shine yace la yalbasul qamisa, wato mai harami ba zai sanya riga, wala al-ama'ima, manzon Allah yace kuma ba zai nada rawani ba. Lafazin al-ama'im jam'i ne na imama, ma'ana ba zai sanya rawani ba. Da duk abin da yake tsayawa matsayinsa irin su hula da sauransu duka bai halatta mai harami ya sa. Wala sarawilat, manzon Allah ya ce kuma ba zai sanya wando ba. Lafazin sarawilat wato jam'i ne na sarawil, wanda shi sarawil jam'i ne na sirwal. An gane ko? Sarawil jam'i ne na sirwal, sarawilat jam'ul jam' ne. Kenan mai harami wala sarawilat, manzon Allah ya ce ba zai sanya wando ba. Sai ya ce wala baranis, ya ce ko riga wadda ake kiranta da burnus, baranis jam'i ne na burnus, riga wadda take da hula a jikinta, irin kenan riguna na mutanen Morocco, doguwar riga wadda take da hula a jikinta ita ce ake kiranta burnus. Shine ya ce wala baranis, ya ce ko riguna waɗanda suke da hula a jikinsu, manzon Allah ya ce ba zai sa ba. Wala khifaf, manzon Allah ya ce ba zai sanya khufi ba. Khufi takalmi ne na fata wanda yakan kawo zuwa tsakiyar kurli, kenan kamar suseti ne na fata. bazan Allah sai ya ce illa ahadun la yajidunna alaini, sai dai mutumin da bai samu takalma an gane ko kafa waje dan soso kenan, fali yalbasil kuffaini, bazan Allah ya ce sai ya sanya kuffi, yana iya sanya kuffi, wali yaqta'uhuma asfala min alka'bayn, bazan Allah ya ce yanke su kasa da idanun sau. Amma duk kenan takalmin da ya rufe idanun sau kamar kofi, to wannan bai dace ba a farko mai harami ya sa. Kenan in bai samu ba takalmi wanda yake kafa waje, in aka ce kafa waje a nan ba ana nihi ba sai dan soso, ko da takalmi ne wannan da ya dan soke, matukar dai idanun sau duka a bayyane suke, wannan mutum yana iya sawa. Ko takalmi ne wanda yake suliye kafa ciki, kaga ai baya rufe idanun sau, to wannan duka mutum yana iya sawa. Shine yace sai dai idan mutum bai samu takalma wanda suke kafa waje, manzon Allah yace faliyar basil khuffai, wato sai ya sanya khuffi, amma kafin ya sa wali ya qata'ahuma asfala min alka'bayn, ya yanke su kenan kasa da idanun sau, idanun sansa su bayyana. Sai yace wala talbasu shay'an min as-siyabi masahu az-za'faran wala al-wars, manzon Allah yace kar ku sanya wani abu na tufafi wanda turaren za'afaran ko kuma wars wato ya shafe shi, ma'ana duk abinda za ku sanya na tufafi to kar ya zaman tu turaren da ake kiran shi za'afaran, wanda nau'i ne na turare wanda launin shi orange ne. Sannan sai ya ce walal wars, ko turaren da ake kiran shi wars, manzo Allah ya ce duk tufafin da ke akwai irin wannan turare a jikinsa, manzo Allah ya ce kar ku sanya, wanda wannan misali ne manzon Allah ya bamu, amma bai keɓanta ba ga wannan turaren. Kenan duk tufafin da zai zamanto akwai turare a jikin shi, to wannan in mutum ya sanya harami kenan ba zai sanya shi ba. Don haka kenan a wannan gaba ta farko abinda muke so mu gane, ciyayi layal basul kamisa, wato mai harami ba zai sanya riga ba, wannan ya keɓanta da maza banda mata, wanda wannan yana nuna duk wani din kikken tufafi to bayya halatta wanda ya dau harami da haji ko umra ya sa, an gane ko? Kenan wannan haramci ya keɓanta ne ga maza banda mata. Haka nan wala al-ama'im, da yace mai harami ba zai sanya rawani, kenan shi ma wannan hani ya keɓanta da maza, namiji bayya halatta ya rufe kansa, domin rawani yana rufe kai, duk abin da zai rufe kai, ma'ana rawani ko wata hula ko ya yafa wani mayafi ya rufe kansa, duka wannan baya halatta. Sai dai kawai yana halatta ya ma kansa inuwa da wata bazara, ko ya shiga ƙarƙashin wata itaciya ko ƙarƙashin mota ko abin da ya kama da haka, ko ya dora hannuwansa a kai domin ya kare zafin rana da abin da ya kama da haka, wannan duka ya halatta. Amma ne ya sanya wani tufafi, rawani ko hula ko wani mayafi wanda zai liku da kansa ya rufe masa kai, to wannan haramu. Ko bacci mai harami yake bayya halatta ya rufe kansa, in akan mantuwa ya rufe ko akan kuskure, to idan ya tuna dole zai gusar da shi, in kuma da ganganci ne to ya tabbata cewa sai ya bada fidiya. To shine yace wala al-ama'im, yace mai harami ba zai nada rawani ba, da duk abin da yake kenan matsayinsa, abin da zai rufe kai, kenan wannan ya keɓanta da maza. Haka gaba ta uku da yace wala sarawilat, maza Allah yace mai harami ba zai sanya wando ba, ko da dan kamfi ne wannan mutum ba zai sa ba, wannan shi ma hanin ya keɓanta ne da maza banda mata, domin mace takan sanya duk wani dinkakken tufafi za ta iya daukan harami da shi, matukar tufafin bai saba ma shari'a ba. Sannan sai ya ce walal baranis, manzo Allah ya ce ku riga wadda ake kiranta burnus, jami'in ta ne kenan baranis, ita ce kenan doguwar riga wadda take da hula a jikinta, kenan irin riguna na mutanen Morocco, an gane ko? Misali ne anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ita ma mutum ba zai saba. Sannan kenan wannan shi ma ya keɓanta da maza. Sai ya ce wala al-khifaf, manzo Allah ya ce ko khuffi, bayya halatta kenan mai harami ya sa, shi ma wannan ya keɓanta da maza, mutum ya sanya khuffi. Me ake nufi da khuffi? Kenan shi ne suseti na fata, kenan ko wannan suseti na tsumma bayya halatta mutum ya sa, mai harami kenan ya sanya. In har mutum bai samu ba takalmin da zai sa, to shine manzo Allah ya ce sai ya yanke huffin kenan kasa da idanunsa. Shine ya ce illa ahadun la yajidunna alaini, sai dai mutumin da bai samu takalma kafa waje, faliyal basil khuffaini, manzo Allah ya ce to ya sanya huffin amma kafin ya sa, wal yaqta'ahuma asfala min alka'bayn, wato ya yanke su kasa da idanunsa. To tare da cewa akwai hadisi wanda yana cikin sahihai, riwaya ta Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda, yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na khutuba a Arafa, manzon Allah yana cewa man lam yajidi izaran falyalbas sarawila, duk wanda bai samu zanin da zai daura, manzon Allah yace ya sanya wandan shi. An gane ku? Duk wanda bai samu zanin da zai daura, to wannan yana iya sanya wando. Haka wanda bai samu mayafin da zai yafa, shi ma yana iya sanya riba. Sai yace wa man lam yajidina alaini, duk wanda bai samu takalma kafa waje, manzon Allah yace falyalbas khuffain, ya sanya khuffi. To dan haka malamai suka ce wannan hadisi wato ya shafe wannan hadisi kenan, wannan gaba na cewa duk wanda bai samu takalma kafa waje to ya yanke khuffi kasa da idanunsa ya sa. To maganar yankewar ma an shafe ta kenan. In mutum bai samu takalma kafa waje to yana iya sanya takalma kafa ciki kenan, wanda suke wannan yana iya sanya khuffi, takalmin da yake rufe idanunsa kenan, wanda yake kawowa tsakiyar gwamnati. In mutum bai samu zanan da zai daura, to wannan yana iya sanya wandan shi. In har mutum bai samu mayafin da zai yafa, to yana iya sanya rigar shi ya dau harami da ita. Dan haka kenan waɗannan. Sannan sai ya ce wala talbasu shay'an min as-siyabi, kenan abinda muke so mu gane shi ma wannan yake banta da maza banda mata, da cewa mutumin da bai samu takalma kafa waje ya sanya takalmi kafa ciki amma ya yanke kasa da idanunsa. To ita mace wannan hani kenan, wannan yake banta ne da maza banda mata. Mace tana iya sanya kenan takalmi wanda yake zai rufe mata, duk da cewa daman bayyanar da dugadiganta wannan bai halatta ba. Sannan gaba ta ƙarshe sai ya ce wala talbasu shay'an min as-siyabi massahu az-za'faran wal warz, yace kar ku sanya wani abu na tufafi wanda turaren za'faran ko turaren warz wato ya shafe shi. Wannan hani shi ko wannan ya hada maza da mata, namiji da mace gaba ɗaya bai ya halarta kenan tufafin da turare ya shafu a jikinsa kenan su sanya su yi harami da shi. Dan haka shi mai harami jikin shi ne zai shafe da turare, amma ne ya shafa ma wannan ihraminsa wannan bai dace ba. Saboda me yasa? Anan malamai suka yi safani suka ce to anan me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hanin cewa duk tufafin da za'faran ko turare alwars ya shagu da shi cewa kar mutum ya yi dau harami da shi. Suka ce anan domin kar ya zamanto ado ne, ado ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hanin. Saboda me yasa waɗannan turare akan yi rini da su, suka rina sukan bayyana a jikin tufafi? Amma a magana mafi rinjaye jumhurin malamai suka ce a manzon Allah yayi hani ne saboda ra'i hakin, ma'ana kanshin turaren. Dan haka kenan anan koda turare ne dan feshe wanda launin shi baya bayyana, to bai yadda cewa mutum ya fesa a jikin ihraminsa. Kenan a jikinka ne kawai zaka iya shafewa, kamar yadda hadisi zai zo nan gaba. Zaka shafe jikinka da turare, amma shi tufafin ne harami baka shafa masa turare. Sannan ita mace yana daga cikin abin da aka haramta mata wato ba za ta sanya ba, shine wato gan, kamar yadda yake cikin wata riwaya, shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala tantaqibul mar'a wala talbasul kuffazain au kama qala, manzon Allah yace mace ba za ta sanya niqabi ba. Idan aka ce niqabi shine kenan marfin huska wanda kawai sai idanu suke bayyana. Sannan haka wato alburqu shi ma nau'i ne wanda yake na abinda mace take rufe fuskarta da shi, take nadawa sai ta rufe fuskarta gaba ɗaya da shi. To shi ma mai harami, mace mai harami ba ta sawa, kawai illa kasancewar in a wurin mazaje ne waɗanda suke a janib manisantanta, ba laifi za ta iya sako wani ɗan mayafi haka kenan ta ɗan rufe fuskarta. amma ran ta sanya niqabi ko ta sanya wato abinda ake kiran shi alburqo wanda kenan take ne rihe fuska take nade fuskar ta gaba ɗaya to bayya halatta sannan abu na biyu alqufazain gam na hannu shi ma bayya halatta ta sanya safar hannu kenan kenan wannan shi ma yake banta da mace bayya halatta ta sanya abinda zai rufe mata fuska niqabi ko kuma safar hannu duka wannan bayya halatta mace wanda take dauke da harami ta sa kenan da shafa turaren shi ma wannan kenan ya hada maza wato da mata gaba ɗayan su sannan hadisi na gaba hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa kuntu uqayyibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla an yuhri tace na kasance ina shafe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato da turare domin daukan harami kafin ya dau harami idan manzon Allah yayi wanka kafin ya saka harami a jikinsa to Aisha Allah ya kara mata yadda take shafe shi da turare har ma a wata riwaya kamar da take cikin sahihul bukhari tace ina shafe shi da turaren almiski tace bayan ya dau harami kuma ina ganin bulbudin almiski gashi a rabaraban gashin kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine tace kuntu udayyibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla an yuhri na kasance ina shafe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato da turare domin daukan harami qabla an yuhri kafin ya dau harami idan kaga wannan yana nuna mana mustahabbancin shafe jiki da turare kafin mutum ya dau harami amma bayan ya dau harami bayya halatta mai harami ya shafa turare sawa'an a jikin shi ko a jikin tufafi in dai ya riga ya dau harami to bayya halatta ya shafa turare sai an kai lokacin da ya kunce harami tace wali hillihi tace haka ina shafe shi da turare lokacin da ya kunce harami qabla an ya dufa bilbayt kafin yayi dawafi dawafu da fada kenan a ran 10 ga wata idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo yayi jifa ya soke hadayarsa yayi aski to manzon Allah yakan yi wanka a lokacin nan Aisha tace na kan shafe shi da turare in yayi wannan wanka to ya kunce harami daman akwai at-tahallulul awwal shi at-tahallulul awwal kunce harami na farko yana kasancewa da zaran mutum yayi jifa a ran 10 ga wata in mutum yayi wannan jifa to a lokacin nan ya halatta mutum ya yanke farce ya aske gashinsa yayi wanka ya shafa turare ya sanya kayan shi na al'ada shi kuma at-tahallulul sani shi kuma wannan yana kasancewa ko kuma mu ce at-tahallulul akhir shi kuma wannan yana kasancewa sai bayan mutum yayi dawafu da ifada to shi wannan at-tahallulul awwal idan mutum yayi shi komai ya halatta gare shi ne ya yanke farce ne ya shafa turare ne ya aske gashi ne ya sanya kayan shi na al'ada abinda baya halatta gare shi a wannan lokaci kusantar iyali sai in ya je yayi dawafu da ifada ya gama kenan shi kusantar iyali na halatta bayan mutum yayi at-tahallulus sani shine ma'ana yayi dawafu da ifada to shine anan tace wali hillihi tace na kan shafe shi da turare a lokacin da ya kunce harami kenan lokacin da ya jifa na farko ya soke hadayar shi yayi aski yayi wanka qabla an ya dufa bil baiti kafin yayi dawafi shine ake kiran shi dawafu da ifada wanda haka daga cikin wannan hadisi yana nuna mana mustahabbancin shafa turare kafin mutum ya dau harami haka kuma an so bayan mutum ya kunce harami wato hannu ya shafa turare kenan ran 10 ga wata lokacin da aka zo aka yi jifa aka yi aski aka soke hadaya sai mutum yayi wanka ya shafa turare ya sanya kayan shi na al'ada kuma sannan sai ya so yayi dawafu da ifada kenan wannan mustahabbancin shi ma wannan kenan bai kebanta ba da maza wannan ya hada maza ya hada mata sannan hadisi na gaba hadisin Usman ibn Affan Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada la yankihul muhrim manzon Allah ya ce shi mai harami wato ba zai yi aure ba duk wanda yake dauke da harami hajji ko umra la yanki manzon Allah yace ba zai yi aure ba ma'ana ba za a daura masa aure ba sai yace wala yunki a wata riwaya akan samu wala yunka bi fatihil kaf kenan kafun kin kai masa fataha kace wala yunka ko kuma kace wala yunki kenan in kace wala yunki shi mai harami kenan ba zai daura ma wani aure ba kenan in ma akwai wata mata ba zai jibinci alwalaicin ta ya daura mata aure in dai mutum yana dauke da harami ko kuma wala yunka kenan ba za a daura masa aure ba kenan sawa'an namiji ne ko mace kenan ba za a daura masa aure ko mace ce ce in dai tana cikin harami haji ko umra to ba ya halatta a daura mata aure shine yace la yanki ul muhri kenan mai harami ba zai daura ma kansa aure ba wala yunki kuma ba zai daura ma wani aure ba ko kuma la yanki ul muhri mai harami ba zai daura ma kansa aure wala yunka kuma ba za a daura masa aure ba dan haka wannan shi ma yana daga cikin mahzuratul ihram duwwat sannan sai yace wala yakhud manzo Allah yace kuma ba zai nemi aure ba ya nema ma kansa ko ya nema ma wani in dai yana cikin wannan yanayi bai ya halatta dan haka wannan gaba ɗaya haramun ne kuma wannan haramci ya hada maza da mata duk wanda yake cikin harami haji ko umra ba maganar yayi zancen aure kuma ba maganar ya daura ma kansa aure kuma ba maganar wani ya daura masa kuma ba maganar shi ma ya daura ma wani aure sawa'an namiji ne ko mace ce dan haka hadisin Abdullahi dan Abbas wanda ke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri matarsa Maimuna a lokacin yana dauke da harami malamai sun tabbatar da cewa wannan kuskure ne Abdullahi dan Abbas yayi kamar yadda Sa'idi ibn al-Musayyab yake cewa wannan kuskure ne Abdullahi dan Abbas yayi domin Abu Rafi'i ya rawaito hadisi na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri matarsa Maimuna a lokacin nan baya dauke da harami Abu Rafi'i yake cewa kuma ni ne jakada tsakanin shi da ita manzon Allah ya aika ni in je in fada mata ita da turo ne zo in fada masa ni ne dan aike yace manzon Allah ya auri Maimuna lokacin baya dauke da harami kuma haka mafi yawan sahabbai suka rawaito duk ruwayoyin da suka zo akan cewa baya dauke da harami ya auri Maimuna riwayar Ibn Abbas shi kadai ne yace kawai ya auri Maimuna lokacin da yana dauke da harami dan haka malamai suka ce wannan kuskure ne dan haka dai wannan yana daga cikin mahzuratul ihram kenan wanda yake dauke da harami ba maganar yayi aure ba maganar ya aurar da wani ba maganar kuma zancen aure har sai an kai lokacin da ya kunce harami dan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك